shugabannin addini da na al'umma sun gargadi yan siyasa da kuma yan korensu da su kaurace ma irin maganganun da zai iya kawo matsala a tsakanin mabiya da kuma cusa kiyayya a tsakanin jinsuna. Shugabannin sun yi wannan gargadi ne a taron zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wadda aka gudanar a harabar Ekwa Church Bauchi. Malam Usman Shagari Adamu shine jagorancin al'ummar musulmi a taron.
Wato babban makasudin tara jama'a a nan gurin cikin wannan haraba na Church Ekwa 2 da yake railway a Bauchi shine yau. To bisa iko na Ubangiji cewa mun fara samu inda bakin zaren mu ta tsince kuma mun fara kokarin dinke shi tunda ka gamu ga mu a cikin coci ne mun taru don mu hada kai din akan wannan al'amari illolin yada jita-jita saboda shi jita-jita wannan abun yana daya daga cikin to gaskiya ku babu addinin da yake ka muzanta wani addini addinin ka dai inganta babu mafita shine mu ajiye duka bambance-bambancen mu ta siyasa ko ta kabila mu dawo don mu samu zaman lafiya a tsakanin mu. Misali abin da Shifani Kai da ya fada, naji ya fada cewa an kashe mutane sun fi nawa a post electoral violence da aka yi 2011. Wannan statement din da ya bari idan haka ne ya fadi na wani yanke shi da aka yi bai fada ba, kaga yana nuna cewa yana da wani burin shi ko wani manifest nashi da ya boye a aljihun shi ko a bakin shi dan ya ci wani galba akan wani yanki ko kuma wani al'umma. So muna kiran shi da kakkauran murya cewa wannan kalamin da ya fada ya janye ta don ba kalami da zai kawo zaman lafiya ko ci gaba a Najeriya ba, mu kuma ba wanda zai raba mu ba wanda zai farraka mu.
Reverend Dr. Shaibu Bell shine mai masaukin da aka gudanar da taron a majami'ar sa.
Manufar mu shine yunkurin son zama lafiya. Babban abin kalubale gare mu shine ba mu damu da abin da wani yana yi a can ba. Akwai bukatar wanda ke can da yana yin abin da ya ga dama ko kushewa wata irin da yake so yayi, sai mu ja masa hankali ta wajen hadin kanmu domin in yazo ba zai same mu a rarrabe ba. Idan dan siyasa yana yin kalamansa, ka san su ko ta wani hanya sukan ambaci abubuwan da suke so, amma babban abin da zamu faɗa a matsayin mu na masu koya musu hanyar gaskiya shine hanyar da ake yi ana musgunawa wata addini ko wata kabila ko jinsi ko kuma yanki ba shi bane Allah ya koyar. To ka sani akwai isabi, akwai ranar shari'a wadda zaka bada lissafin kanka. Mu yi addu'a wa junanmu musulmi da kirista.
Alhaji Garba Muhammad Noma Jaman Bauchi ya tsokaci kan irin maganganun da wasu ke shiga kafofin yada labarai suna bayyanawa, inda ya ce hakan ba zai taimaka wa zaman lafiya ba.
Wadansu abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan wanda nake ganin ba zai zama alkhairi ga wannan ƙasa tamu ba, saboda wadansu suna amfani da kafofin yada labarai na gwamnatin tarayya da makamantarsu suna faɗan abubuwan da zai cutar da ƙasar nan gaba ɗaya. Musamman mu arewa ana so a haɗa mana rigima na wajen addini da na kabilanci. Ƙasar ma gaba ɗaya ana so a haɗa mana rigima ta fuskar addini, kamar maganganu mutum ya fito da ɓata wani addini ko dan ɓata wata jinsi a cikin ƙasar nan. To ina ganin wannan hatsari ne ga ita ƙasar gaba ɗaya. Zaman lafiyar mu ba zai yi kyau ba da irin wannan kalmomi. Wato yau na ji irin abubuwan da Fani Kawai da yake faɗa, da irin kalmomin da yake faɗa, da wani tarihin da yake ɗaukowa irin ƙarya don ɓata musulunci da musulmi, don ɓata arewa da 'yan arewa, domin irin kalmomin da yake faɗa ba na mutunci ba ne, ba na gaskiya ba ne.
Abdulhamid Muhammad Muya, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.